الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 24 ga watan Zulhijja hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1443 wadda ta yi daidai da 23 ga watan 7 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu da muka saba a cikin wannan littafi mai albarka littafin Muqaddimatul Izziya na Malam Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullah kuma muna bibiyar sharhi da aka yi wannan littafi mai suna Fathu Rabbil Bariya na babban malaminmu Professor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 94 a cikin wannan littafi muna kuma cikin bayanin aikin haji darasinmu na ƙarshe mun tattauna game da ihramul mar'a inda malam ya mana bayanin abubuwan da suke na ihrami ga mace yace fuskarta da kuma tafukan hannayenta wannan kuma saboda hadithin Abdullahi dan Umar wala tantaqibul muhrima wato kada al muhrima wala tantaqibul muhrima kada mai harama da aikin haji ta rufe fuskarta da niqab wala talbasul quffazain sannan ba za ta rufe tafin hannunta ba ta hanyar sanya safar ainihin wato hannu malamai sun ƙari juna sani game da sanya niqabi ga ita mace da dukkan abin da zai zamanto mai lullube fuskarta jumhur suka ce ba za ta yi amfani da shi ba amma hanafiya suka ce babu laifi ya halatta kuma wannan ita ce riwaya daga da aka samu a wajen malikiya da shafi'iya to duk mun tattauna dai game da wannan da kuma irin sabanin da malamai suka yi akai sannan mun tattauna game da mahzuratul ihram abubuwan da aka haramta wa mai harama da aikin haji aikata su kamar irin su sa tirare irin tiraren da yake dadewa ko yake a ainihin dan farewa a jiki da tufafi kaman almiski kaman ambar da kuma shafa mai ainihin wato da kuma yanke farce da gusar da gashi da jima'i da kuma ainihin wato abubuwan da ake yi na gabatarwa kafin ainihin wato jima'i shi ma mala ya dauki masalolin daya bayan daya yayi magana akan su kaman shafa turare a tufafi ko a jiki wannan an hana shi ga mai harama da aikin haji namiji ko mace saboda hadithin Abdullahi dan Umar wala talbasu min athiyabi shay'an massahu za'faran aw wars sanan nabiyu shafa mai aka shi ma sai malai yake cewa man nau'i biyu ne akwai wanda ana iya shafawa akwai wanda baya iya halatta a shafa sannan game da yanke farce shi ma mun tattauna
Ibn al-Munzir ya ruwaito ijma'i akan hana yanke farce ga mai harama da aikin haji. Haka Ibn Qudama a cikin Al-Muguni yana cewa malamai sun yi ijma'i akan mai harama da aikin haji haramun ne ko an hana shi yanke wani abu na farcensa. In kuma yayi to zai yi fidiya na yankan wannan farce a cikin kaulin mafi yawan malamai kamar Hammad da Imam Malik, Shafi, Abi Thawr da Ashabin Ra'i. Wato Ashabin Ra'i mazhabin Imam Abu Hanifa kenan. Sannan ayo ruwaya daga Aba cewa babu wata fidiya dan mutun ya yanke farcensa domin anna shar'a lam yarid fihi bi fidya. Babu wani abu da yazo na shari'a na fidiya ga wanda ya yanke farce. To wannan shi ma duk mun tattauna akan sa. Sannan na hudu akwai gusar da gashi. Allah ta'ala ya ce wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahilla. Sannan mun dan tattauna game da mufsidatul hajj, abubuwan da suke bata aikin haji. Abubuwan da suke bata aikin haji suna da yawa, amma malam ya ambaci wasu daga ciki, musamman idan mutum ya aikata su ainihin wato kafin tsayuwar arfa ko bayan tsayuwar arfa din kafin dawaful ifada da jifan jamratul aqaba a ranar sallah ko kuma gabanin haka. To kai tsaye za mu tashi gaba ta ar-rukunul thani, tunda wannan duk a karkashin abin da muka karanta tun daga farkon babin har zuwa nan yana karkashin ar-rukunul awwal. To ar-rukunul thani shi za mu tashi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, yace ar-rukunul thani sai kuma rukuni na biyu at-tawafu. Yanzu mun yi rukuni na farko game da abin da ya shafi harama da aikin haji gaba daya, abin da ya shafi miƙati, zamani da makani duka. To sai kuma rukuni na biyu a aikin haji shine at-tawaf, dawafi. Walahu wajibatun, shi kuma dawafin nan yana da wajibai, wa sunanun yana da sunnoni, wa mustahabbatun yana da mustahabbai. Ma'ana akwai wajiban dawafi, sunnonin dawafi da kuma mustahabban dawafi. Wajibatu tawaf malam yace abubuwan da suke na wajibi a dawafi. Qala al-musannif fal wajibatu sab'atun, yace abun da yake wajibi a dawafi abubuwa ne guda bakwai. As-salamatu min al-hadathi wal khabas, wato kubuta daga kari da kuma datti ko dauda. Wa saturul aurati, da suturta al-aura. Wa ja'alul baiti an yasarihi, da kuma sanya dakin Ka'aba a hagu da shi, shi mai dawafi. Anti-clockwise kenan ko? Yawa ya sa dakin Ka'aba a hagu da shi ya dinga zagaya shi kamar irin yanda wato anti-clockwise ba, yanda agogo yake zagayawa kenan. Aka sun yanda agogo yake zagayawa ko? Shine anti-clockwise. Yake cewa wa tawafu sab'atu ashwadin, shi kuma tawafin nan za a yi shi ne kewaye bakwai. Wa dukhulul masjid, da kuma shiga ainihin wato masallaci. Wa khuruju jami'il badani anil baiti, da fitar da dukkanin jiki ya rabu da dakin Ka'aba. Wa salatu raka'ataini aqibahu, da kuma yin sallah raka'a biyu bayan shi dawafi din. Wayannan sune abubuwa guda bakwai da malai yace wajibai ne yin su a dawafi. Zakara al-musannif rahimahullahu lit-tawafi sab'atu wajibat. Professor Muhammad Mansur zai sharhi game da waɗannan sharuɗa ko wajibai guda bakwai da Abul Hasan Ash-Shadhili ya kawo. Yace mawallafin wannan littafi na Iziya ya ambaci wajibai guda bakwai ga mai dawafi. Wa hiya suni al-ula, wato wajibi na farko at-taharatul kamila, shine a samu mai dawafi yana da tsarki cikakke. Wa hiya allati abbara anha, ita ce wadda shi mai Iziya ya fassara bi salamati, da kubuta min al-hadathi wal khabas, wato na kari da kuma dauda. Abin da yake nufi anan shine wato mai dawafi ya zamto yana cikin cikakkiyar kamala ta tsarki lokacin da zai yi dawafin sa. Wa hadha qawlu jumhuril ulama, wannan kuma kauli ne na jumhurul ulama, wato mafi yawan malamai, min al-malikiyyati wash-shafi'iyya wal-hanabilati. Malikiya da Shafi'iyya da Hanabila mafi yawan malaman dake cikin wannan mazahib sun tafi akan cewa anna at-taharata min al-hadathi, lalle tsarki daga kari wal khabati da dauda shartun li sihhati dawafi suka ce sharadi ne na ingancin dawafi idan mai dawafi yana so in dawafin sa ya zama ingantacce karbabbe to sai ya zamto bai wato ya yi tsarkin kari ya kuma yi tsarkin dauda fa idza dafa daifun idan mai dawafi yayi dawafi wa huwa faqidu ihdat taharataini alhalin ya rasa daya daga cikin tsarkin nan guda biyu fa dawafuhu la shay to dawafin sa ba komai bane idan ainihin wato mai dawafi ya rasa daya daga cikin tsarkin nan guda biyu fa dawafuhu to dawafin nan nasa la shay'a ya zama ba komai ba wa ala qaulihim kenan bisa qaulin nan nasu yushtaradu lidda'ifi sharadi ne ga mai dawafi an yakuna ala wudu'in ya zama yana da alwala wannan shine ra'ayin jumhur wa dhahaba al-imam abu hanifa imam abu hanifa rahimahullah an-nu'man bin thabit shi kuma ya tafi ila anna al-wudu'a laysa shartan fi dawafi yace samsam alwala ba sharadi bace a dawafi da haka ba wato shi dawafi ko babu alwala zai iya zama karbabbe shi yana ganin ainihin wato yin alwala din ba sharadi bane a dawafi ka koma cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid littafi ne na ibn rushd ta hakikin abi unais safha ta 59 zaka ga bayanin to menene hujjar wannan bangarori guda biyu mun ji malikiya shafi'iyya hanabila su kam sun ce sharadi ne ko wajibi ne sai an samu tsarkin kari da na dauda kafin mai dawafi dawafin sa ya zama ingantacce Abu Hanifa shi kuma yace ba sharadi bane to menene mecece hujjar jumhur sai malai yace wa hujjatul jumhur fi hadha hadith ibn Abbas wato hujjar su jumhur akan wannan mas'ala shine hadithin ibn Abbas radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم دغ منزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي الطواف بالبيت صلاه ين طوافي ا داكن كعبه واتو صلاه شي ما صلاه الا ان الله اباح فيه الكلام سي دي الله مدوكين سركي يا حلت يين مغانا شي ا cikin طوافي معنا شي ما طوافي ا داكن كعبه صلاه ني كوي بمبنچن سو ده صلاه واي سبيد شي Allah ya halatta mutun ya halatta wa mutun yana yin sa yana iya yin magana sabanin ita sallah kagan ana yin ta ba a magana wannan hadithin sahahul alwatu sahahal albani raf'ahu ash-shaykh nasiruddin albani ya inganta wannan hadithi cewa marfu'i ne sannan imam tirmidhi ya fitar da shi hadithi na 960 da kuma wato Imam An-Nasa'i hadithi na 2922 Imam Al-Hakim Abu Abdullah shi kuma a cikin mujalladin sa na farko cikin Mustadrak hadithi na 630 shi ma ya kawo wannan hadithin cewa dawafi shi ma sallah ne sai dai kawai bambancin su da sallah Allah ya halatta yin magana a cikin sa wa qad rajjaha at-Tirmidhi wal Baihaqi wa Ibn Taymiyyah wal Hafiz Ibn Hajar sai dai Imam Tirmidhi Imam Al-Baihaqi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Hafiz Ibn Hajar wayannan manyan malamai sun rinjayar annahu cewa wannan hadithin da muka karanta mauqufun hadithi ne mauqufi min kalam Ibn Abbas magana ce ta Abdullah dan Abbas sai malai ke cewa walau sahha marfu'an koda wannan hadithin ya inganta hadithi ne marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam falaysa fihi dilalatun qati'atun to babu wata hujja yankakkiya a cikin sa ala anna at-tawafa da ta nuna cewa dawafi mithla as-salati kamar sallah yake fi kulli shay'in a komai hatta yushtaradu fihi ballantana ashartanta a cikin dawafin kullu ma yushtaradu fiha dukkan abin da aka shartanta a cikin sallah din walau kana al-wudu'u shartan fi at-tawaf suka ce domin da alwala sharadi ce a cikin dawafi la bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam lis sahabati bayanan wadhiha da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbansa bayani kuma karara cewa dawafi wato alwala sharadi ce a cikin dawafi fa innal hajata tad'u ila zalika, domin bukatar hakan ta kama, akwai bukatar da ta ja wato ta jawo zuwa ga ai wannan bayanin, inda akwai yuwar ko akwai wannan sharadin na cewa mai dawafi sharadi ne sai yayi alwala, to akwai bukatar a samu wannan bayanin daga annabi, kuma ba a samu ba, wannan sai ya nuna cewa ba sharadi bane yin alwala ga mai dawafi. Faqad kanat a'dadun min almuslimina, yace domin an adadi mai yawa daga cikin musulmi sun kasance, la yuhsihim, wanda ba wanda ya san adadin su, illa Allah, sai Allah ya dufu na suna yin dawafi, ala ahadihi sallallahu alaihi wasallam, a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, ma ihtimali dukhuli ba'dihim fihi, tare da yiwuwar wasu suna shiga cikin dawafin duna wudu'in, ba tare da alwala ba, sannan wanti qadil wudu min al-akharin, da warwarewar alwalar wasu. In ka ce sharadi ne wato dawafi, alwala sharadi ce a dawafi, to ga ko da mutum yana cikin yi kenan, in alwalarsa ta warware sai ya dawo ya sake alwala. To sai malai yake cewa kuma gashi an samu da yawa cikin sahabbai, zai iya yiwa an samu da yawa cikin sahabbai sun yi dawafi ba tare da alwala ba, wasu daga cikin su kuma alwalar ta su ma ko suna da ita ta warware, kuma sun ci gaba da dawafin su, la siyama ma ashiddatiz ziham fi dawafil qudum, musamman ma tare da irin abin da ake samu na tsananin cinkoso a cikin dawafin nan na farko, dawafil qudum, wal ifadati, da kuma dawaful ifada. Walidhalika qala shaykhul islam rahimahullah, dan haka ne ma shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah yake cewa, wa tabayyana, ya bayyana, anna taharatul hadathi, tsarkin kari, ma'ana alwala kenan, shine taharatul hadath, alwala la tushtaradu, ba a shartanta ta ba fi dawafi a dawafi, ma'ana wannan bayanin sai ya bayyana mana cewa in mutun yana da alwala yayi dawafi yayi daidai, ba shi da alwala in yayi dawafi shi ma babu laifi. Wala tajibu fihi, kuma alwala bata wajaba cikin dawafi bila raibin, wannan ko shakka babu, walakin sai dai kawai abinda za a ce tustahabbu, mustahabbi ne an so, fihi taharatu sugura, ayi karamin tsarki a cikin ainin yin dawafi, a cikin dawafi, yani alwudu yana nufin alwala, ma'ana an so yin alwala ga mai dawafi lokacin da zai dawafi, wannan kan babu laifi a ce haka, an gane ko? Fa innal adillata shar'iyya, domin dalili na shari'a, inna ma tadullu, yana nuni ne ala adami wujubi hafihi, akan rashin wajabcin yin alwala a cikin dawafi, walaysa fi shari'ati ma yadullu ala wujubi taharati sughra fihi, kuma a cikin dalile na shari'ar musulunci babu wani dalili da ya nuna wajabcin yin alwala a cikin yin dawafi, babu. Wannan shine maganar Sheikhul Islam, koma cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 6 shafi na 198, za ka ga wannan bayanin da Sheikhul Islam yayi, cewa ba sharadi bane ga mai dawafi sai yayi alwala, an so zai yi dawafi yayi alwala, mafhum? Wa bi hadha abtabnu hazmin wa ibn uthaymin rahimahumullah yake cewa, wa bi hadha, da wannan ne abtabnu hazmin, Ibn Hazmin al-Zahiri shi ma da wannan yayi fatawa cewa mustahabbi ne yin alwala, ba wajibi bane, ba sharadi bane yin alwala ga mai dawafi. Wa Ibn Uthaymin haka, wannan shine abinda Sheikh Ibn Uthaymin rahimahumullah, Allah ya musu rahama dukkanin su, wannan shi ma da abinda ya bada fatawa kenan. Ka koma cikin Al-Muhalla bil Athar mujalladi na 7 shafi na 179 ta ainihin wato Ibn Hazmin, za ka ga wannan ra'ayin na ko fatawar Ibn Hazmin. Wal Mumti' shi ma Ibn Uthaymin wato na mujalladin sa na 8 shafi na 300 shi ma za ka ga wannan maganar ko fatawar ta Sheikh Ibn Uthaymin. Wa dalilu ala istihbabil wudu lit-tawaf, dalili ko da yake nuna cewa mustahabbi ne yin alwala lit-tawafi lokacin da mutun zai dawafi, hadithu Aishata, shine hadithin nana Aisha ummul mu'minin, uwar mu'minai radiyallahu anha, Allah ya kara mata yadda, qala, tace, awwalu shay'in bada'a fi abada'a hina qadiman nabiy sallallahu alaihi wasallam, farkon abinda annabi ya fara lokacin da ya iso ainihin wato garin Makka wato wajen harami, annahu tawadda'a, abinda ya fara yi alwala yayi, thumma dafa, sannan sai ya dawafi. wannan hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da shi mujalladi na 5 shafi na 16 haka Imam Muslim ya fitar da wannan hadisin hadisi na 1235 wannan game da karamin kari alwala kenan domin shi Abul Hasan Ash-Shadhili kaga cewa yi as-salamatu min al-hadath wal-khabath sai ya zamanto mai dawafi wajibi ne ya kubuta daga karamin kari da babban kari karamin kari shine alwala to yanzu mun ji game da matsalar alwala ba wajiba bace mustahabbiya ce ayi ta in za a yi dawafi to game da kuma babban kari fa kal janabati wa amma al-hadathul akbar amma babban kari kal janabati kamar janaba wal haidi da haida wan nifasi da nifasi fa zahiru to wannan zancen da ya bayyana wujubu taharati minhu wajibcin yin tsarki minhu daga ainihin wato irin wannan karin wanda yake babba litawafi ga wato lokacin da mutum zai yi dawafi li kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam li aishata saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam gana aisha hina ma hadat lokacin da tai jinin haila ya zo mata sai annabi ya ce da ita if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tadufi bil baiti ki yi dukkan aikin da mahajjaci ko mai harama da aikin haji yake aikatawa banda dawafi a dakin Ka'aba wannan sai hadisin ya nuna cewa ashe idan mutum karin da yake da shi babban kari ne to wannan kuma baya iya yin dawafi har sai yayi tsarki daga wannan babban kari din saboda wannan hadisin na uwar mu'mina Aisha Allah ya kara mata yadda wannan hadisin shi ba Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 294 Imam Muslim hadisi na 1211 wali hadisi safiyata da kuma hadisin na safiya radiyallahu anha hina hadat lokacin da ita ma tayi haida fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai an-nabi sallallahu alaihi wasallam ce ahabisatuna hi yanzu tsayar da mu za ta yi kenan qalu innaha qad afadat sai suka ce a ai ta riga ta yi dawaful ifada dinta qal sai annabi yace fal tanfir idan to tunda ta yi dawaful ifada ta fito mu tafi ma'ana bayan an gama aikin haji ana kokarin dawowa gida sai kuma ainihin jinin haila ya zo wa nana safiya to da aka ga annabi cewa fa nana safiya jinin haila ya zo mata sai ce yanzu sai ta tsaye da mu domin in bata yi dawaful ifada ba dole sai an jira ta samu tsarki ta je ta yi dawaful ifada sannan a zo a tafi sai annabi ya ce yanzu sai dakatar da mu za ta yanzu sai ta tsaye da mu mun jira ta kenan sai aka ce a'a ai kafin jinin hailar ya zo mata ta je ta yi dawaful ifada dinta sai ce a'a to da sauki tunda ta yi dawaful ifada sannan jinin ya zo daga baya to shikenan sai mu tafi kaga wannan hadisin shi ma yana nuna a sheda jinin hailar yana nan tare da ita to ba za ta je ta yi dawaful ifada ba sai ta yi me sai ta yi tsarki na fata an gane wannan hadisin ainihin wato ka koma cikin al'um للشافعي مجلد نبيو شافي نتري دهم سند هدو زهق وانا حديثه الثانية سيكو مواجبي نبيو منج مواجبي نفرقوشيني ساركي چككي غمي دوافي انسو مي دوافي الولا لوكو تند دي دوافي واجبيني سيهي ساركي ادن ينا چكين جنبا كو مجتنا چكين جنن حيدا كو جنن نفاسي هنگان وانا الثانية sai kuma wajibi na biyu satrul aurati sitirci al'aura wadalilu alaihi qauluhu ta'ala dalili akan cewa wajibi ne mai dawafi sai ya sitirci al'aurarsa shine fadin Allah ta'ala ya bani adama Allah ta'ala ce ya bani adama ya ku ƴaƴan adam khudhu zinatakum ku yi adonku inda kulli masjidin lokacin da za ku je kowane masallaci ya bani adama khudhu zinatakum kaga sai mallan yayi hujja da wannan ayar domin yanzu idan mutum ba shi da a tsirara yake yanzu yayi zina zai iya yawa mutum ba riga ba wando a ce yayi zina kaga zina dole da bukatar sai mutum ya sa riga ya sa wando shine za a kirawo zina to kuma gashi Allah ta'ala ce lokacin da mutum zai je kowane masallaci cikin masallatai ya ci ado kaga ya sa kaya ya sitirce tsiraicinsa سوره الاعراب ايه 31 وانا ابي هريره رضي الله عنه ان كربو دغ ابي هريره الله يقرا مسا يدا ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا ابو بكر الصديق الله يمسا الله يقرا يدا اغري شي بعثه يا ايكا شي ابي هريره في الحجه واتو في الحجه التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم a aikin hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da sayyidina Abubakar ya zama amirul hajj qabala hajjatul wada kafin hajjin bankwana yawman nahari ranar ainihin wato babbar sallah fi rahadin sai ya aika Abi Huraira fi rahadin yu'adhdhinu fin nas cikin ainihin wato rahadin wasu mutane yu'adhdhinu fin nas yace yaje shelantawa mutane Allah ya hujja ba'da la'ani mushrikun kada wani mushriki an gane ko kada wani mushriki ya sake zuwa yayin aikin haji bayan wannan shekarar wala ya dufa bil baiti uryan sannan kada wani ya sake zuwa yayin dawafi a dakin Allah uryan sarara an gane wannan ko kaga wannan hadithin yana nuna cewa siturci al'aura ga mai dawafi shi ma shar'i ne wajibi ne ga mai dawafi sai ya siturci al'aurarsa saboda waccan ayat da muka karanta da wannan hadithin wannan hadithi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadithi na 369 Imam Muslim hadithi na 1347 wa hadhihi al-mas'ala mala yace wannan mas'ala wa hiya wujubu satr al-awrati ita ce mas'alar wajabcin siturci al'aura li dawafi wato lokacin dawafi kadit tafaka alaiha ahlul ilm to malamai ma'abuta ilimi duk sun hadu akan haka wal jumhur mafi yawan malamai sun tafi ala annahu shartu sihhatihi cewa siturci al'aura sharadi ne na ingancin dawafi falau dafa ahadun uryanan da wani zai yi dawafi tsirara lam yasih dawafuhu to lam yasiha dawafu dawafinsa bai inganta ba illa inda al-hanafiya sai dai a wajen mazhabin hanafiya fa qalu yasihu dawafuhu wa yalzamuhu damun mazhabin hanafiya suka ce dawafinsa yayi amma sai yayi zubar da jini yalzamuhu damun sai yayi fidya ta hanyar ainihin wato yin yanka sai yayi hadaya ko fidya الثالثة واجبين اكو دخول المسجد شيغا مسلاتي lalle duk wanda zai dawafi ba zai shata wani fage can nesa da dakin Ka'aba yace dawafi yake ba sai ya zamto a cikin masallaci fala yasihhu dawafu kharijahu yin dawafi a wajen masallaci baya inganta li anna Allah ja'ala albayta zarfan makaniyan lit-tawaf domin Allah madaukakin sarki ya sanya dakin Ka'aba ya zamto wato zarfu makan guri ne lidawafi dan yin dawafi ba a yin dawafi a wani guri a fadin duniya sai a ainihin wato dakin Ka'aba qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa tahhir baiti lit-ta'ifin ka tsarkake daki na lit-ta'ifina ga masu yin dawafi suratul hajj aya ta 27 wa qala ubangiji ya kuma ce waliyya tawafu si dawafi bil baitil atiki wato a entaccen daki shine dakin Ka'aba kenan kaga ba wani masallaci ko wani daki da za mutane za su je su dinga kewaye shi da niyyar ko kuma da nufin ibadar dawafi sai dakin Ka'aba saboda waɗannan ayoyin guda biyu sun nuna ba a yin dawafi sai a dakin Ka'aba suratul hajj aya ta 29 wa hadha qawlu jumhurul ulama'i wannan kuma shine ra'ayin jumhur na malamai bal haka ba'dhumul ijma'a alai bal ma wani daga cikin malamai ya hakaito ijma'in malamai akan haka cewa lallai duk wanda zai yi dawafi to sai yayi shi a cikin dakin Ka'aba ma'ana a cikin masallaci wannan ka koma cikin al-usul fi masail al-fiqh na Abdullah ibn Muhammad al-Juhani cikin kitabul hajj wal umra shafi na 63 arabi'atu wajibi na hudu an yakuna da'ifu shi mai dawafin ya kasance kharijal ka'aba kuma a wajen dakin Ka'aba ya zamto a cikin masallaci ba a wajen masallaci ba shine sharadi na uku da muka karanta sharadi na hudu kuma kar ya zamto a cikin masallacin har ma an bude kofar dakin Ka'aba ya shige ciki yace a cikin ƙwaryar dakin Ka'aba zai dawafi kar ya zamto haka ma'ana yayi dawafin a wajen dakin Ka'aba wa huwa shartun wannan shi ma sharadi ne li sihhati dawaf wato wajen ingancin dawafi liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala wal yatawafu si tawafi bil baitil atiqi a yantaccen daki fala yasihha an yuqala baya taba inganta a ce innahu dafa bil baiti mutun yayi dawafi a dakin Ka'aba idza kana dawafu dakhilahu idan yayi dawafin a cikin kwaryar dakin ba za ce yayi dawafi ba domin dakin aka ce mutun ya dinga kewayawa sai mutun ya shiga cikin dakin ya dinga dawafi ba dawafi ba domin ya bar dakin a waje ina fata an gane walau dafa fil hijri lam yasihha dawafu yake cewa dama mutum wato mai dawafin zai yi dawafi fil hijr a hijr isma'il to shi ma lam yasih dawafuhu ko dawafuhu wato dawafin sa lam yasih dawafuhu dawafin sa bai inganta ba li anna al hijra min al bayt domin hijr isma'il shi ma yana cikin dakin Ka'aba kuma cewa akai ayi a wajen dakin Ka'aba da haka in mutum yazo yin dawafi yayi shi a hijr isma'il din da cewa baya cikin jikin dakin to in mutum yayi a cikin hijr isma'il to shi ma yayi shi a cikin kwaryar dakin Ka'aba na fata an gane ka koma cikin sayyo abu wato imam abu daud ya kawo wannan hadithin hadithi na 2028 haka imam tirmidhi hadithi na 876 ibn majah hadithi na 2955 asalin hadithin yana cikin sahihain hadithin aisha Allah ya kara mata yadda al khamisatu wajibi na biyar ja'alul baiti an yasari mai dawafi zai sanya dakin Ka'aba din a hagu da shi na fata an gane idan ga dakin Ka'aban to zai sa shi a hagu ta hagu zai dinga zagaye dakin Ka'aba din an gane ko yawa amma yace zai yi wato zai yi kamar ta daman to ba zai mayu ba dan an dinga mammake shi ana ta dan wasu su ma shi yayi hagu su sun yi dama kaga zai ji jiki mutum in ana wannan cinkoso ma guri ɗaya kuke tafiya amma za ka ga wani lokaci in cinkoso ya cinkoso akwai wahala za ka ga masu rauni suna shan wahala sosai shi yasa sai ga wani sai su ma a gurin ba wani lokaci in aka yi wani tura-turan ma sai ka ji kai kanka ba kan kafafuwanka kake ba kawai a jikin mutane kake ta kawai an yi haka da kai sai dai cinkoson ya tsaya ka ji kuma kadiri a ƙasa to ina ga kuma wanda ya ce shi saba mutane zai ma zai kewaya ta dama aga dawafin su ba zai yi ba to da haka dawafin mutum zai sa dakin Ka'aba ne a hagu da shi sai ya dinga zagayawa wa hadha shartu lisihati wannan shi ma sharadi ne na ingancin dawafi aidan limuwazabatin nabi sallallahu alaihi wasallam alai saboda dawamar annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka ba a taba samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi ya sa dakin Allah dama da shi ba yana sa dakin Ka'aba ne a hagu da shi fa huwa mubayyinun li mujmalil qur'an kuma wannan aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake bayyana dunkulalliyar magana da tazo a alqur'ani fil amri bid dawafi wanda tazo da umarni da yin dawafi wa khilafuhu mardudun sabanin abinda annabi ya fassara wannan ayar da shi mardudun wato abin yarwa ne abin mayarwa ne ba za a karba ba bi kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad da haka da Allah ya ce wal yatawafu bil baitil atiq wannan ayat ta zo mujmala to da annabi yazo Allah dai ya ce ai dawafi ku kewaye daki yantacce ya za a kewaya dama za a sa shi ko hagu da annabi yazo fassara ayat sallallahu alaihi wasallam sai aka ga ya sa dakin Ka'aba hagu da shi a haka ya dinga dawafi to wannan sa dakin Ka'aba a hagu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan shine fassara waccan ayar wal yatawafu bil baitil atiq da haka mutum ya tashi haka zai na fata an gane don kuma mutum yayi sabanin haka to ba zai zama karbabbe ba addini ya zama to wani san zuciyarsa ya zo da shi ko wane ne shi domin ya saba wa aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad wannan hadisi ne wanda yake imam muslim ya fitar da shi hadisi na 1718 wa an jabir radiyallahu anhu qal an karbo daga jabir Allah ya kara masa yadda yace lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata lokacin da annabi ya zo garin makka atal hajar al aswada sai kawai kai tsaye ya tafi wajen dutsen Hajar al-Aswad fastalamahu sai ya rungume shi ko ya shafe shi ko ya sumbance shi an gane ko shine fastalamahu sai ya sumbance shi thumma masha an yamini sannan sai ya ci gaba da tafiya dama da shi faramala talatan sai ya sassarfa wato sau uku wa masha arba'an ya kuma yi tafiya sau hudu kaga bakwai kenan ukun farko sai dan yi sassarfa gudu-gudu haka sannan hudun karshe kuma sai ya tafiya a hankali wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi hadisi na 1218 sai ya ce wayan bagi liman ya atamiruna ya dace ga waɗanda suke yin umara ma'asibiyani tare da yara ƙanana ya hamilunahum fawqa aktafihim za ka ga suna daukan yaran su a saman kafadun su anyan tabihu to fa su fadaka li hadha shar ga wannan sharadin fi haqqi sibyan a haqqin kananan yara idza kana sibyanu muhrimina in dai su ma kananan yara sun yi harama din za ai umara tare da su fa yahmilunahum to in suka tashi sai su dauke su bi haythu takunu aktafu sibyan ta yanda kafadin yaran za su kasance al yusra wato na hagu fi muwajahatil baiti suna fuskantar dakin ka'aba likai yasiha dawafum dan su ma dawafun su ya zama ingantacce ina fata an gane as-sadisatu na shida ad-dawafu sai kuma shi dawafun sab'atu ashwadin zagaye bakwai lianna zalika huwa fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam domin hakan shine aikin annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mubayyinun lil qadari alladhi yahsulu bihi imtithalu qawlihi ta'ala domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka turo domin yayi bayanin gwargwadan abinda aiwatar da umarnin Allah ta'ala yake tabbata na fadin Allah wal yadawfu bil baitil atiq kaga wannan shi yasa suka ce alqur'ani ba za a fahimce shi ba sai da sunna yanzu kaga kawai Allah ta'ala ce wal yadawfu bil baitil atiq su yi dawafi a yantaccen daki dama za ka sa dakin ka'abar ko hagu ayar ba ta bayani ba sau nawa za a yi ayar ba ta bayani ba uku in an ce sau bakwai duka a guje za a yi su ayar ba ta fada ba tafiya za a yi duka ayar ba ta fada ba to sai aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa sanin fassara alqur'ani sai aka aiko shi wa mutane bayanin abinda Allah yake nufi cikin alqur'ani da haka da yazo yin dawafin sai aka ga ya sa dakin ka'aba hagu da shi daya sai kuma sai aka ga yayi dawafin sau bakwai ukun farko sassarfa hudun karshe tafiya to sai aka gane wannan shine fassarar waliyat dawafu bil baitil atiq duk wanda yaje dakin ka'aba ba zai fahimci wannan ayar ba sai yayi kamar yanda annabi ya aikata ina fata an gane as-sabi'atu wajibi na bakwai salatu rak'ataini aqibahu sai kuma sallah raka'a biyu aqibahu bayan dawafi din al-ma'ruf 'inda al-malikiyya sanannan abu a wajen malikiyya anna salata rak'atayi dawafi wannan salloli raka'a biyu da ake yi bayan dawafi wajibun wajibi ne fi dawafin rukuni a cikin dawafin da yake rukuni ne a aikin haji domin dawafin akwai wanda yake rukuni ne a aikin haji akwai kuma dawafin da ba rukuni bane a aikin haji to malikiya suka ce yin sallah raka'a biyu bayan dawafin da shi wannan dawafin rukuni ne a aikin haji to suka ce wannan sallah raka'a biyin shi ma ainihin wajiba ce duna gairihi banda waninsa banda wani dawafin da ba rukuni ba a dakin ka'aba ka koma cikin Fathul Qadir mujalladi na 2 shafi na 154 da kuma Al-Mughni mujalladi na 3 shafi na 394 da kuma Hashiyatul Adawi mujalladi na 1 shafi na 467 da Al-Mughni Al-Muhtaj mujalladi na 1 shafi na 492 wa dhahaba jumhurul ulama amma mafi yawan malamai sun tafi ila annahuma akan cewa wannan rakawoyi guda biyu sunnatun sunna ne mutlaqan a kowane irin hali dawafin na rukuni ne dawafin ba na rukuni bane wannan sallah raka'a biyin bayan an yi dawafi ko da dawafin na rukuni ne ko ba na rukuni bane suka ce wannan sallah raka'a biyin sunna ce wannan shine ra'ayin jumhur khilafan lil hanafiya sabanin mazhabar hanafiya alladhina qalu bi wujubiha mutlaqan su kam sun ce wajibi ne yin wannan sallar raka'a biyu a dawafi kowane iri dawafin na rukuni ne dawafin ba na rukuni bane in dai kai dawafi sai kai wannan sallar raka'a biyu su kam sun ce wajibi ne mazhabin hanafiya wa huwa riwayatun an ahmad kuma wannan riwaya ce da aka ruwaito daga imamu ahmad wa qaulun 'inda shafi'iyya sannan wannan wani qauli ne shi ma da aka sake samu a mazhabin shafi'iyya sun tafi su ma akan cewa in dai mutun yayi dawafi sai yayi sallah raka'a biyu bayan ya gama shi wa kad sahha fi'luhuma 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yin waɗannan raka'o'i guda biyu bayan yin dawafi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi jabir nidawil a cikin dogon hadithin nan na jabir fi wasafihi li hajjatin nabi sallallahu alaihi wasallam a inda yake sifanta aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam wato salla yace ana sallatar wannan raka'o'in guda biyu fi ayyu waqatin kana dawaf a kowane lokaci akai dawafin karka ce to ai nayi dawafi ba lokacin da ya halatta ai nafila ba kila kai dawafi bayan sallar asuba ko kai dawafi bayan sallar asar kace to ai ba lokacin nafila bane a'a shi wannan raka'a biyan ta dawafi a kowane lokaci kai dawafi zaka iya yin ta kama ta kaddama kamar yanda bayani ya gabata li hadith Jubair bin Mut'im sabida hadith Jubair bin Mut'im radiyallahu an inda yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya bani abdi manaf ya ku banu abdi manaf la tamna'u ahadan dafa bi hadhal bait kar ku hana duk wanda yazo zai dawafi a wannan daki wa salla kuma yazo yin salla fi ayyati sa'atin sha'a a duk lokacin da yaga dama min laylin aw naharin da daddare ko da rana to wannan hadisin sai ya nuna ita wannan rakatai dawaf din koda cikin auqatun nahyi ne da aka hana yin nafil fili mutun yayi dawafin zai yi ta zai yi waɗannan rakawoyin ko wannan hadisin Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisi na 869 Imam An-Nasa'i a mujalladin sa na 5 shafi na 223 Ibn Majah shi ma ya fitar da wannan hadisin a hadisi na 1254 to wannan sune wajibai a cikin dawafi wayannan dukkanin waɗannan abubuwan kamar yanda ka ji mun tattauna su ake kira wajibatu dawaf to dama ya gaya mana akwai wajibai a dawafi akwai sunnoni a dawafi to yanzu zamu shiga masununatu dawaf abubuwan da suke kuma sunnoni ne a dawafi wa masununatuhu sunnonin dawafi sittatun su kuma shida ne almashi tafiya a kas ba akan abun hawa ba mutun yayi dawafin sa a kasa ba akan abun hawa ba wannan sunna ne wa taqabilul hajarul aswad da sunbantar hajarul aswad bakin dutse shi ma wannan yana cikin sunna bi fihi kuma da bakin sa da shaudil awwal a kewayen farko in kadira in ya samu dama walamsur rukunil yamani da kuma taba wani guri da ake kiransa rukunil yamani shi ma a dakin ka'aba jikin dakin ka'aba yake fi awwal shaudin shi ma a farkon kewaye wa du'a'u da yin addu'a wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam warramlu da yin sassarfa lirrijali ga maza kawai fil ashwaqi thalathata a kewaye uku na farko al'ula na farko fi dawafil qudumi a kuma dawafin farko dawafil qudum wa huwa fawqal mashi menene sassarfa din sai ce sassarfa shine fawqal mashi dunal jari ya fi tafiya kuma bai kai gudu ba shi ake kira sassarfa fafoti kenan go yawa shi ba ainihin wato tafiya ba sannan kuma ba gudu ba zakara al-musannif huna sittu masaila wato anan abul hasan ash-shadhili ya ambaci mas'aloli guda shida muta'alliqatun bit tawafi wadanda suke da alaka da tawafi al-ula mas'ala ta farko adamur rukubi rashin hawa abin hawa al-mashyu fi tawafi dunar rukubi ma'ana yin tafiya a kasa lokacin da mutum yake tawafi ba akan abin hawa ba wajibin wannan wajibi ne indal hanafiya wal hanabila a mazhabin hanafiya da mazhabin hanabila suka ce yin tawafi a kasa ba akan abin hawa ba wajibi ne wa aujabahu al-malikiyya fi tawafil wajibi faqat malikiya su ma sun wajabta yin tawafi a kasa ba akan abin hawa ba amma a dawafin wajibi kawai ba a kowane irin dawafi ba iya dawafin wajibi to shine suka ce yin tafiya a kasa wajen yin dawafin wajibi ne falau dafa dawaful wajibi rakiban suka ce da mai dawafi na wajibi zai yi dawafin sa rakiban akan abin hawa ma aqudrati alal mashi tare da cewa zai iya yi a kasa lazima hu damun indahum to su a wajen masu wannan ra'ayin lazimi ne dole sai ya zubar da jini na fidiya na laifin da ya aikata amma shafi'iyyatu amma mazhabin shafi'iyya fa qalu bi jawazir rukubi su kam sun ce ya halatta hawa abun hawa fit dawafi a cikin dawafi mudlakan kowane iri ko na wajibi ko ba na wajibi ba ya halatta mutun ya haura kumunsa ko dokin sa ko ya hau kan wheelchair a tura shi yayi dawafin sa akai wastadallu bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam sun yi hujja da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam faqad dafa domin an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi ala ba'irin akan raqumi yastalimu ar-rukuna yana sumbantar hajarul aswad bi mihjalin da kwagiri sandan dake hannunsa in yazo daidai gurin tunda shi yana yayi sama da yawa yana kan raquminsa to in yazo daidai hajarul aswad sai ya sa sandansa sai ya tabo hajarul aswad din sai ya sumbanci sandan sai ya wuce an gane ko wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi na 1607 Imam Muslim hadithi na 1275 wa fi hadithi Jabir radiyallahu an cikin hadithin Jabir radiyallahu anhu yace dafa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada manzon Allah a hajjin bankwana sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi ala rahilatihi akan abar hawarsa bil baiti a dakin Ka'aba wa bainas safa wal marwati haka ya kuma yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa duk akanta liyarahu nasu dan mutane su ganshi wali yushrifa dan kowa ya dinga hango shi wali yas'aluhu dan din me tambaya yayi masa tambaya fa innan nasa qad gashawhu domin mutane sun lullube shi an yi cincirundo duk an lullube shi wasu ba sa hango shi sai ya hau kan abin hawa dan ya zaman to gashi can duk wanda ya ganshi yana sama in yazo wuce ta kusa da mutum zai ce ya rasulullah ina da tambaya kaza 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 annabi ya bashi ansa ayi gaba ina fata an gane wannan hadisin shi ma Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 1215 ya'ani izdahamu alai yana nufin mutane sun yi cincirundo akan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana an kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam an yi tururuwa an zagaye shi to sai ya hau kan abin hawa dan mutane su ganshi wa mazhabu shafi'iyya aqwa amma mazhabin shafi'iyya shi yafi karfi li sihhatid dalil saboda karfin ko ingancin dalilin su wadanne mazhabin shafi'iyya inda suka ce ya halatta mutun yayi dawafin sa akan abin hawa mudlakan babu wani kaidi an gane ko yace lakin law qila sai dai da za a ce bistihbabil mashi mustahabbi ne tafiya a ƙasa mutlaqan a kowane irin hali lokacin da za a yi dawafi fala yabudu to wannan bai yi nisa ba wannan ra'ayin sai ya zama to bai yi nesa da daidai ba a ce misali yin dawafin a ƙasa an so amma a ce wajibi ne bayan gashi an samu annabi yayi akan abun hawa to anan magana take shi yasa mallam yace ta fuskar karfin dalili da ingancin sa mazhabin shafi'iyya dalilin su yafi karfi dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi akan abin hawa wa hadhihi fatawa ibn abbas radiyallahu an kuma wannan ita ce fatawar abdullahi dan abbas inda masu ila lokacin da aka yi masa tambaya an sa'ayin nabi sallallahu alaihi wasallam rakiban game da sa'ayi da annabi yayi akan abun hawa fa qala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kathura alaihi nasu mutane ne suka yi masa yawa yaquluna hadha muhammad kasan an taru wasu mutanen kauye ne wasu ganin su da shikenan na farko an cika suna ta ce ah wannan shine muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadha muhammad hatta kharaja al-awatik har yan mata suka dinga fitowa min al-buyuti daga gidajen su falamma kathura alaihi yayin da yaga mutane sun masa yawa an yi cincirundo an cika rakiba sai ya hau kan abun hawa wal mashi was-sa'yu afdalu an gane ko Abdullahi dan Abbas yace wal mashi tafiya a ƙasa was-sa'yu afdalu shine yafi falala wala shakka anna hadha yashmalu dawafa an gane ko ma'ana wal mashi tafiya a ƙasa was-sa'yu da yin sa'ayi a ƙasa afdalu shi yafi falala an gane ko wannan ita ce maganar ko fatawar da Abdullahi dan Abbas ainihin wato ya bayar wannan hadithin yana cikin sahihu Muslim hadithi na 1264 sai mallam yace wala shakka anna hadha ko shakka babu wannan yashmalu dawafa wannan hukuncin ya kunshi dawafi shi ma duk da cewa a wajen sa'ayi aka yi wa annabi haka har annabi ya hawo kan abun hawa to amma wannan hukuncin ya shafi har gurin dawafi wallahu a'lam sai mu tashi athaniya taqabilul hajar al aswad wastislamuhu ko wastislamihi bin da mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.